say never abu chai biyani say never abu chai kirani say never king hai azawani kin kai inda ba zamani duka lamarin ki babu muni say never wacce ta bu wacce kama da wacce ba ta wacce da bambancin kara da ice guda a cikin dubu na sinje say never ta yi godiya kuma say never ba hayaniya kuma ba ta san masuniya say never ba ta karamaniya da ta saba